shabu shabu maki kara Kariya babu shabu maki kara Ata to sada hai waha ho gare jaha My jigar da tukura hai My jigar da tukura You are my sona sona mukura hai My jigar da tukura